Yo guys, kungani ne? Watu abune ke faruwa na don beat ne kungani. So that's what some name me
afani. Music at housesongs.com.
Okay, hold up, let me play this beat. You feel it?
Yeah, yeah, I love this. Yeah.
Nice. That's what some name. That's what some.
Da so samu ne na samu yarinyar gwamna tace ita sam 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 sai ni gida na kawai za ta zauna
kun ba ka samu
na zama yaran gwamna bangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna da so samu ne aure baby yar boko amma tsoro na shine kada ta zo ta maida ni wani oko
kun ba ka samu
yara na kam za su kai but I'm not so sure Pocket ina kam za su rai
da so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah da duniya ta ce babu kamar ni
kun ba ka samu
zan sai mata latest Honda gejin ta fufu tank tana shawo kwana when she pull up you go wonder da so samu ne samu wacce ta san wanka wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka
kun ba ka samu
sai na fuko wa feeling At the book of the bragging, two for summer in Tessamani.
That's so Samuni. I take another era. Kawa ina batita tena zoga sabamota na angera.
Kumpaka Samu.
Dola in Zamatila. Zanyi bolin da ita ina shigo Kano dole mu sauka a tila
da so samu ne gashi hagugu jikin ta na ne ki fuskanta kaman alberi
kun ba ka samu
amaryan kawai ta fito da tabaryan kawai zan aure ta dan ta haifan agwai
da so samu ne samu mai san chilling yar fara boss lady mai kyau wanda ke san feeling
kun ba ka samu
akwai chilling RIP to my money don kudi na fa san yi killing da so samu ne a ce ta iya yanga yanda za ta bonsa ga you ba ruwanta da habu ko benga
kun ba ka samu
san sai mata kayan makeup ta sa jamba ki ta dau wanka sab sab before I wake up
da so samu ne au ashe na ma samu WhatsApp Twitter IG Dizel baba share mun sha damu
yanzun da ka samu
zan kai ta USA Haters pa by honeymoon at Dubai sannan mu biya ta SD.
Da so samu ne. A ce so samu ne. Baya na na kai kai ina neman me so samu